بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar asabar ce wacce ta daidai da 22 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1435 wacce ta daidai da 19 ga watan July shekara ta 2014 wannan shine kasar na 137 daga cikin jerin kasusuwan karatun alqur'ani tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu mai suna Darul Hadith Salafiyya wanda ke Zaria jahar Kaduna a Najeriya karatun da babban malamin mu Sheikh Al-Allama Al-Albani Muhammad Abu Abdurrahman yayi wataki da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi Allah ya kai haske kabarin shi idan ba kuma ta ba mun kwana a aya ta 258 a cikin sura ta 2 daga cikin jeren giyar surorin alqur'ani wato suratul baqara a yau za mu tashi aya ta 259 fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa aukal ladhi marra ala qaryatin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayyana mana ya ambata mana kissar annabin Allah annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi yadda ta kwashe da shi da wannan sarki Jabbari mai girman kai wanda ya tsaurin ido yayi da'awar rububiyya yayi da'awar uluhiyya ga kanshi bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin shi da annabin Allah Ibrahim da yadda Allah ya dora annabi akan shi wato ya dora hujjar annabi Ibrahim akan tashi Allah madaukakin sarki daga ƙarshe ce lallai dai baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ne Allah sai ya ci gaba da bada labari game da wata kissa da ta faru wacce ambatanta bai zo ba sai a cikin alqur'ani ta fuska ingantacciya Allah madaukakin sarki ya ce aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha Allah ya ce kai mamaki kamar wannan wanda ya wuce marra ala qaryatin mana kai mamakin labarin wannan alladhi marra ala qaryatin wanda ya wuce wannan alqarya wannan gari ya wuce ta wa hiya khawiyatun ala urushiha alhalin wannan gari wato asalin an rusa ta rufin ta gaba daya ya fado ya sauka akan qawa'im dinta mana akan jimshi kanta, an rusa ta, kowa ya mutu, an tarwatsa komi, ba dabbobi, ba mutane, ai khawiyatun ala urushiha, ai la anisa laha, mana dukkan gidajen da gine-gine da dukkan wata halitta babu abin da ke motsi, mana garin ya rushe. Wannan bawan Allah da yazo wucewa wannan gari, wasu malamai suna bada labarin cewa wane ne, wasu su ce ai Annabi Uzairu, wasu su ce wane, wasu su ce wane, kamar yadda muka saba fadakarwa. Waɗannan ata'ayinat, mana waɗannan ayyana cewa wane ne ko wane, wannan ba ita ce manufar Al-Qur'ani ba. Manufar Al-Qur'ani shine za ku zo ku ji a cikin wannan aya me Allah madaukakin sarki yake so ya bayyana mana. Wannan mutumi Allah yana bada labarin shi, Allah ya ce da Annabi ka yi mamakin wannan aikal ladhi, ma'ana yadda Allah ya baka labarin Annabi Ibrahim, to ka yi mamakin wannan din nan alladhi marra ala qaryatin, wanda ya wuce ta wannan gari, wahiya alhalin wannan gari din, khawiyatun ya rushe, ala urushin ha akan gine-ginen shi, ma'ana duk wani gini da akai ya rushe, garin an tarwatsa, wato babu wata halitta da take motsi a garin. Wannan bawan Allah, wannan mutumi da ya kalli wannan gari ya tsaya ya dube shi da kyau, kala sai yace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, taya za ai Allah ya tayar da wannan gari, ya rayar da waɗanda suka rayu a cikin shi tun daga kan mutane da dabbobi, bayan gashi dukkan mutanen sun mutu, garin an rusa komi, mana komi ya tarwatse, komi ya shude, taya za ai Allah ya tayar da su, mana yana mamaki yadda a lokaci guda gagawar waki kwance, gidaje an rusa, an tarwatsa komi, taya za ai Allah ya tayar da waɗannan mutane, mana yana mamaki. Ina fata mun fahimta. Yana cikin wannan mamaki, yana faɗin waɗannan kalmomi, Allah sai ya ce fa amatahu Allah, nan take Allah sai ya dauki ranshi, Allah sai ya kashe shi, mai ata amin bai farfado ba sai da yayi shekara 100 a mace, thumma ba'athahu, Allah madaukakin sarki sai ya tayar da shi. Ma'ana yana mamakin ya zai a ta da waɗancan, Allah sai ya kaddari ya buga misali a karan kanshi, ma'ana ba wai yayi misali ga wasu a nuna mishi ba, a karan kanshi tukuna, to sa'annan sai kuma abubuwan da yake tare da su. Allah madaukakin sarki ya dauki ranshi, sai da yayi shekara 100 bai farfado ba. Wasu malaman tafsiri suka ce an dauki ranshi da safe, sai Allah madaukakin sarki bayan shekara 100, century guda kenan, sai Allah madaukakin sarki ya dawo mishi da ranshi. Wasu malamai na tafsiri da tarihi suka ce sai aka dawo mishi da ran da yamma, ma'ana an dauki ranshi da safe bayan shekara 100, cikan shekara ta 100 daidai, sai aka dawo mishi da ran amma da yamma. Allah ya sa da ma mun fahimta. Kala sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi kam labista, yaushe ka dade anan, ma'ana dadewar kwana nawa, ko wato asalin lokaci nawa ka bata anan, ma'ana qala din muqawwilul qawli din shine Allah, ai qala Allahu, Allah sai yace kam labista, ai kam makasta huna mayitan, ma'ana kwana nawa kai, sati nawa kai, wata nawa kai, awa nawa kai, mintoci nawa kai, wannan tambayar Allah madaukakin sarki yayi mishi. Da ya tashi ba da amsa, sai yake cewa labistu yawman aw ba'da yawm, qala, wannan bawan Allah yace labistu yawman, ai yini guda nayi, aw ba'da yawmin, ko kuma wani bangare ne ma na yini, mana kamar ne bacci ne da safe da yamma na farka, ko kuma kamar ne bacci ne da dare na tashi da safe. Ina fata mun fahimta. Mana yana takaita adadin lokacin da yayi a wannan wurin. Allah sai ya ce qala balla bista mi'ata amin, ai shekara 100 kai, balla bista, ai shekara 100 kai, mi'ata amin, mana shekara 100 kai anan, amma idan baka fahimci haka ba, fanzur ila ta'amika, kalla abin shanka, wa sharabika, fanzur ila ta'amika, ko fanzur ila ta'amika, dubi abincinka, wa sharabika, da abin shanka lam yatasanna, basu canza ba. Ga abincinka, ga abin shanka a yadda ka aje su, a yadda suke suna nan, basu canza ba, basu huhuna ba, basu lalace ba. Ina fata an fahimta. Wasu malamai suna bayyana abincin shi wato wani inabi da kaza wasu suna cewa abin shan wani dan lemu ne haka ko juice ko zobo wannan jama'a dubbe tabbata ba Allah dai ce ka dubi abincinka ka dubi abin shan ka lam yatasanna bai sauya ba bai canza ba dan danan shi bai asalin wato gauraya daga wani yanayi na asali zuwa wani yanayi ba ina fata an fahimta ai shine lam yatasanna din ai lam yataghayyar fi hadhihi almudda duk da tsawon wannan lokaci shekara 100 waɗannan nau'i na abinci da kake tafa da su basu sauya ba shine yatasanna din ina fata mun fahimta kamar yadda Allah ya bayyana a cikin suratu Muhammad ne ina jin ko suratul Fatih Allah yake cewa masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin mana a cikin gidan aljanna akwai wasu koramu min ma'in koramar ruwa ghairi asinin wanda dadewa bai sanya dandananta ya sauya ko ya jirkita daga asalin shi ina fata mun fahimta ai lam yatasanna bai sauya ba duk da tazarar zamani da lokaci da aka dauka kana mace abincinka abin shanka ba su sauya ba kun ji alama ta farko da Allah madaukakin sarki ya nufi ya bayyana mishi Allah sai ya ce wanzur ila himarika kuma har wa yau duba zuwa ga jakinka kai dubi zuwa ga jakinka ma'ana jakin da kake haye da shi ma'ana wanda yake dauke da kai wanda ka kwanta ka aje shi dubi jakinka an fahimta da kyau walinaj'alaka ayatan linnas mun yi haka ne dan mu sanya kai dinnan da kissarka da waɗannan abubuwan da za su faru da kai ko suke faruwa da kai su zama aya ga mutane ma'ana alama da mutane za su haskaku da ita alamar su gane cewa Allah madaukakin sarki zai tayar da matattu bayan sun yi rayuwa a duniya Allah zai ta da su a ranar alkiyama ina fata mun fahimta malamai suka ce a wannan lokaci bayan Allah ya ta da shi jakin shi a wannan lokaci Allah bai ta da shi ba yana nan a yadda yake a kwarangwal din shi tsokar shi ta zagwanye ya mutu sai dai kasusuwan shi ga su a wargaje ina fata an fahimta Allah sai ya ce dubi jakinka wanzur ila himarika kai dubi zuwa ga jakinka walinaj'alaka ayatan linnas kuma mun yi haka ne dan mu sanya ka kai dinnan da kissarka da tarihinka ya zama aya alama ga mutane Allah ya ce wanzur ila al'izami kai dubi zuwa ga kasusuwan wannan jaki naka ga sunan awarwatse kaifanun shizuha ta ya zami mu tattara su mana kai dubi zuwa ga yadda zamu tattaro su mu tara su wuri guda aina rudduha ila amakinha min aljasadi kowane kashi a mayar da shi inda yake a inda wato a cikin jiki ma'ana kashin kafa a mayar da shi kafan gaba na baya a mayar da shi baya kashin baya spinal cord kashin kai da duk wasu kasusuwa na jikin jakin dubi yadda kasusuwan suke kaifa nunshizuha aina rudduha ila amakinha min aljasadi ka kalli yadda zamu shirya waɗannan kasusuwan daga wato yadda suke awarwatse zuwa yadda suke a cikin jiki ina fata mun fahimta wasu malamai suka karanta nunshizuha da ra'un ba da zaira ba maimakon nunshizuha sai suka karanta da nunshiruha ina fata mun fahimta qira'a ce mutawatira qira'a ce sabi'iyya ina fata an fahimta ma'anar nunshiruha ay nuhiha ina fata an fahimta ma'ana nunshizuha ka kalli yadda zamu mayar da kasusuwan zuwa ga inda suke a cikin jikin jakin nunshiruha kalli yadda zamu rayar da kasusuwan daga yadda suke a mace zuwa yadda zamu rayar da su a bisa yadda zaka gani ina fata an fahimta dan haka nunshizu da nunshiru duk waɗannan kira'o'i ne waɗanda suke tabbatattu ga alqur'ani ina fata an fahimta nunshizu mayar da su zuwa ga inda suke nunshiru yadda zamu rayar da su ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya fadi a wata aya can kasa-kasa yace summa idza sha'a ansharahu sannan idan Allah ya so sai tayar da dan adam duk sadda ya ga dama sadda ya so sai a tashi alkiyama ina fata an fahimta Allah ya ce kai dubi zuwa ga kasusuwan wannan jaki kaifa nunshizuha ko nunshiruha ka kalli yadda zamu rayar da su mu mayar da kasusuwan inda suke a cikin jiki summa naksuha lahma sannan sai mu lullube waɗannan kasusuwa da tsoka mana wasu malamai suka ce asali yadda abin ya faru shine da Allah ya tayar da shi yace kalli jakinka kasusuwan shiga su a wargaje nan take Allah madaukakin sarki ya umarci waɗannan kasusuwa wannan kashi yazo ya hadu da wannan wannan ya hadu da wannan akan idan shi yana gani jama'a sai da kasusuwa suka gama haduwa tsaf Allah sai ya biyo baya da jijiyoyi da wato asalin tsoka sannan ya rufe gaba ɗaya tsokar da nama gaba ɗaya Allah madaukakin sarki sai ya busa ma wannan jaki rai nan take jakin sai yayi kuka a idan wannan bawan Allah da yake wato mamakin taya za a yi Allah ya tayar da waɗannan mutanen ya raya wannan garin bayan an kashe su an rusa garin gaba ɗaya Allah madaukakin sarki sai ya haifar da wannan aya ya samar da ita akan idan shi dan ya gani ya ƙara imani ina fata mun fahimta Allah ya ce falamma tabayyana lahu a sa'ad da wannan aya wannan alama ta Allah ta bayyana ga wannan bawa na Allah ai ittabaha lahu i'adatahu ai dawo da shi ma'ana dawo da rayuwar shi bayan Allah madaukakin sarki ya kashe shi ma'afa'amihi wa sharabihi wa himarihi tare da wato dawo ko kuma rike abincin shi da abin shan shi da kuma rayar da jakin shi akan idan shi ba'ada talafi bayan dukkan su sun kare sun wato asalin wato mutu wa zahara lahu kayfiyatu zalika ma'ana yadda Allah madaukakin sarki yake rayar da wato asalin matattu haka ya bayyana gare shi qala sai wannan bawa yace a'lamu to yanzu na samu yaqini na samu tabbas annallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah yana da iko akan komai duk abinda Allah madaukakin sarki ya nufi zai aikata to Allah mai iko ne akan wannan ina fata jama'a mun fahimta kai mamakin wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya bada ita a cikin alqur'ani ka auna ka gani ba yadda za a yi di yadda ka kai da binciken tarihi ka gano wannan kissa ta wajihin da ya tabbata in ba a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ina fata an fahimta kuma mu kalli ayar da Allah madaukakin sarki ya aje wannan ayar asali manufar da Allah madaukakin sarki ta sa ya ba annabi labarin wato wannan kissa a cikin alqur'ani shine lallai bayan mutuwar halittu bayan karewar su a cikin wannan rayuwa to akwai kuma tayar da su da Allah madaukakin sarki zai yi a ranar alqiyama dan ya bai wa kowa sakamakon aikin da yayi a nan duniya wannan shine asalin abin da ayar take karantar da mu ma'ana akwai tayar da matattu bayan sun mutu babu mai inkarin wannan sai kafirai kamar yadda Allah ya bada labari yace za'ama alladhina kafaru allan yub'asu kafirai suka ce fau 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 ba za a tayar da mu ba idan mun mutu a nan duniya to babu wata rayuwa ta biyu rayuwar lahira babu wani sakamako a gidan lahira nagari ko na wato asalin sharri innama kadai ai a wannan rayuwar idan muka mutu shikenan sai dai mu ƙara bayyana a wata rayuwa ta daban amma ba rayuwar alkiyama ba kuma suka ce ba Allah ne ke kashe su ba innama taqallubul layl wan nahar shine yake asalin kashe su kamar yadda Allah ya bada labari yake cewa wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce zamani ne kawai yake kashe su lokaci ne kawai yake kashe su babu wani mai kashewa babu wani mai rayawa to kaga wannan aqida ce ta kafirai wannan ayar ta tabbatar da cewa bayan halittu sun mutu to lalle za a tada su a ranar alqiyama kamar yadda Allah ya ce qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltu Allah ya ce ina rantsuwa da ubangiji na ka ce da su ina rantsuwa da ubangiji na latuba'afunna sai an tayar da su thumma latunabba'unna bima amiltum kuma sai an ba su labarin ayyukan da suka kasance suna aikatawa a duniya duk abin da ka aikata sai an baka labari Allah ya ce wa zalika kaga haka tayar da matattu bayan sun mutu ala Allah yasir abune mai sauki a wurin Allah a wani guri Allah madaukakin sarki yake kafawa mushrikai hujja yake cewa me yasa ba za su yi nazari ba shin halittar samai bakwai da ƙasa shin wannan shine yafi wahala a wurin Allah ko kuwa halittar dan adam kuma shin halittar mutum a karan farko ibtida'an ita tafi wahala ko ko idan ya lalace a dawo da shi ai i'adar shi wannan ita tafi wahala shin halitta abu a karan farko kera abu a karan farko shi yafi wahala ko ko gyara shi in ya lalace kaga kera shi yafi wahala jama'a mun fahimta da kyau kuwa to kaga wannan aya tana tabbatar da akwai sakamako akwai ranar sakamako ranar da Allah ke bada labarin cewa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ita ce ranar da gaba ɗayan mutane za su tsayu zuwa ga ubangijin halittu gaba ɗaya shine Allah madaukakin sarki dan haka wannan kissa jama'a kamar yadda kuka ji muka karanta wannan kissa a jimillance abinda take karantar da mu kenan sai dai malamai sun yi sabani malaman tafsiri game da ayyana wane ne wannan wanda Allah ya bada labarin shi da Allah ya ce aukal ladhi marra ala qaryati wa bayanu tilkal qarya haka malaman tafsiri sun yi sabani game da wai wani gari ne wannan gari da shi wannan bawan Allah ya wuce yana mamakin ya Allah zai tayar da su bayan sun shude wani gari ne malaman sun yi sabani wata ayinu ta'amihi wa sharabihi haka malaman sun yi sabani game da bayyana menene abin da yake abincin nan nashi da Allah ya bada labari da abin shan shi sun yi maganganu kuma sanadin sabanin jama'a abin da ya ja suka yi sabanin shine babu wani dalili da ya zo a Qur'ani ko sunna da ya bayyana dayan waɗannan abubuwa guda hudu wane ne wannan sannan wani gari ne sannan menene nau'in abincin da abin shan Qur'ani da sunna duk ba su bayyana ba amma ka ji jawabin da malamai suka yi malamai suka ce was-sahihu maganar da take daidai annahu la bayana indana min al-wajhi alladhi yasihhu min qibalihi al-bayanu an ismi qa'ili zalika yace maganar da take daidai babu wani abu da ya tabbata a gurin mu ta fuskan da yake ingantacce game da ayyana sunan wanda ya faɗa haka ma'ana shin Uzairu ne kamar yadda wasu suke cewa koko a'a wani ne da ake kira da wato Ermaya kamar yadda wannan kissa ta zo a cikin Bible ma'ana babu wani dalili da yace wancan haka babu wani dalili da ya faɗi wannan malai yace wa ja'izun an yakuna Uzairan aw Ermiya ala ma qila yace zai iya yiwa ya zama wancan ne ko wannan kamar yadda aka faɗi amma dai wala hajata bina ila ma'rifati ismihi bamu da wata bukata mu musulmi game da sanin sunan waye wannan wannan ba ita ce asalin manufar ba malam yace iz lam yakunil maqsud bil aya ta'riful wato al khalq isma zalika ismi qa'il zalika mana ba manufar bace bayyana wa jama'a bayyana ma mutane cewa wane ne ya faɗi wannan yaya sunan shi wannan ba ita bace manufar wa innamal maqsud biha ta'riful munkiri na qudratullahi ala ihya'ihi khalqihi ba'da mamatihim innama kade abinda ayar tazo dan tai mana bayani shine dan a bayyanar da masu inkari game da ikon Allah akan rayar da halittu bayan sun mutu wannan ita ce manufar ayar ba manufar ayar ne bayyana mana wane ne wannan yaushe ne suwa suka ci garin da yaki ya akai wannan ba ita ce manufar ba ina fata an fahimta musamman ma za ku ƙara fahimtar haka idan muka karanta ayar gaba muka fassara ta za ku fahimci alakar wannan ayar da take gaban wannan ina fata an fahimta malam yace walau kana al-maqsud bi zalika ta'yin ismi qa'il zalika لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبا يقطع الأذر ويزيل الشك ولكن القصد كان إلى ذم قيله كقائله فأبان ذلك جل ثناؤه لخلقه معنى منفر إتشي الله مدوك تنسركي يبين آمنا شوائنا دئيكو نيتاير ددكا لتنش باين سمتو ba manufar bace ya bayyana mana sunan shi ko kaza ko waɗannan tafasil din da muka bayyana a dazu inma kadai in ma ya tabbata cewa wane ne ko wane to wannan zargi ne zai hau kan shi saboda ai shakka yayi game da ikon Allah madaukakin sarki to kaga cewa Uzairu ne bayan Qur'ani ya bayyana mana Uzairu mutumin kirki ne bawan Allah ne idan kace Uzairu ne to ai ayar kamar tana bayyana yayi shakka ne game da ikon da Allah yake da shi game da tayar da matattu jama'a kun fahimta da kyau kuwa idan kana neman cikakken bayani game da wato wannan aya ka dauki tafsirin Ibn Jarir al-Tabari Jami'ul Bayan zaka ga waɗannan bayanai insha Allah dan haka wannan ayar jama'a daya ce daga cikin ayoyi waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su ya saukar da su a cikin alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan su bayyanar da ikon Allah game da ihya'ul mauta dan haka lalle za a tada matattu yana daga cikin aqidar musulmi da musulunci akwai tayar da matattu a ranar alqiyama wanda aqidar musulmi tana farawa ne tun daga sa'ad da mutun ya mutu me ke biyo bayan mutuwa to imani da wannan yana daga cikin ma'anar imani da ranar alqiyama dan haka al-imanu bil yawmil akhiri ya tabbata daya daga cikin rukunnan imani guda shida waɗanda imani bai tabbata sai da su ina fata an fahimta wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi wal yawmil akhir ko da imani da ranar karshe dan haka duk imani da ranar karshe ya tattaro imani da me ke biyowa bayan mutuwa tun daga kan azaba kabari da ni'ima a cikin kabari kamar yadda hadisin Barra ibn Azib yake nuni zuwa ga haka to sa'an nan me zai biyo baya na tayar da matattu da tsayuwa a filin alqiyama da shiga wuta ko shiga aljanna duk waɗannan suna daga cikin ma'anar imani da ranar alqiyama ina fata jama'a mun fahimta da haka wannan ayar abinda tazo dan ta tabbatar da shi kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan Allah ya faɗa haka a cikin aya ta 200 da wato 59 a ta 260 sai Allah ya ce wa iz qala ibrahimu
wa iz qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
الله مدوكاكين سركي يجي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى الله يجي وإذ قال إبراهيم كتن سأد إبراهيم النبي الله خليل الله yace da Allah rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhyil mauta Allah nuna min yadda kake tayar da matattu ya kake tayar da matattu jama'a mun fahimta da kyau kuwa tambaya ce Allah madaukakin sarki ya bada labarin ta tambayar da annabin shi yayi mishi yaya yake tayar da matattu to kun ga alakar wannan ayar da ayar da ta gabata da ayar karshe ma'ana aya ta 258 waccan aya da annabi Ibrahim yayi muqabala da wancan sarkin har annabi Ibrahim ya kafa mishi hujja da rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na shike kashewa shike rayarwa to sannan sai wannan aya da muka ga mufassara ta a yanzu da Allah yake bada labarin wani da ya wuce wani gari yake mamakin taya Allah zai tayar da mutanen wannan gari ya zai Allah ya zai Allah ya tayar da dabbobi da kaza da kaza kaga har yanzu ana magana akan yadda ake rayar da matattu ne ko to a wannan ayar sai Allah ya bada labari cewa ka tuna sa'ad da Ibrahim annabin Allah Khalilullah yace da Allah Rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhyil mauta ya Allah nuna min yaya kake tada matattu yanzu ka ji tambayar da annabi Ibrahim yayi wa Allah madaukakin sarki zamu dawo mu tattauna wata mas'ala game da wani dalili tasa annabi Ibrahim yayi wannan tambaya ga Allah kala sai Allah madaukakin sarki yace awalam tu'min Ibrahim bakai imani bane da kake tambayar yaya ake tada matattu kala sai annabi Ibrahim yace bala ya ubangiji nayi imani walakin sai dai nayi wannan tambaya ne liyabuma inna kalbi saboda zuciyata ta samu natsuwa na samu yaqini akan wanda nake da shi ada idan ada ina da khabarul yaqini ne ma'ana Allah ka bani labari ka fadi cewa kai ne mai tayar da matattu mun yi imani to yanzu kuma ina so ne na tashi daga mataki na khabarul yaqini na kai zuwa ga mataki na ainul yaqini ina fata mun fahimta ma'ana idan aka fada maka magana ka yadda da ita amma dan ka ƙara samun natsuwa da tabbas sai kuma ka buƙaci a nuna maka a aikace abinda aka fada ma ka asalin yi imani ka yadda da shi ina fata mun fahimta qala awalam tu'min qala bala annabi ibrahim yace ya allah nayi imani walakin sai dai nayi wannan tambaya ne liyabuma inna qalbi saboda zuciyata ta samu natsuwa ai li azdada imanan ma'a imani dan imani na ya karu akan yadda yake ada ina fata an fahimta haka aka samu wannan fassara daga wasu daga cikin malaman salaf cikin tabi'ai kamar su Sa'id ibn Jubair da Qatada da Ar-Rabi' ibn Anas haka aka samu babban malami Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da shi a cikin tafsirin shi mujalladi na 5 shafi na 492 ai li yabuma inna qalbi ai li yazdad li azdad imanan ma'a imani dan na ƙara imani akan wanda nake da shi ada kaga imani yana karuwa kenan jama'a yana raguwa الإيمان يزيد وينقص على ما هو معروف من مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ما لم يسكت أي بلا آمنت ألا أين إيماني ولكن سألت لأزداد بصيرة وسكون قلب برؤية الإحياء ألا مدوك كنسركي سيتي قال فخذ أربعة من الطير كتوكي وتكركي سنسائي قداهدو ka nemi nau'in tsuntsaye guda hudu fa khuz arba'atan min at-tayr mana yanzu za a nuna ma annabi ibrahim yaya Allah madaukakin sarki yake tayar da matattu Allah sai yace yaje nemi nau'in tsuntsaye guda hudu ba a bayyana wasu nau'i bane na tsuntsaye dan wasu suna zangayi suna bayyanawa cewa akwai shirwa akwai cilukowa akwai wane ne akwai wane ne wannan duk bai tabbata ba jama'a ina fata an fahimta ba shine manufar ba manufar shine a bayyana ma annabi ibrahim dan mu ma al'ummomin da zamu biyo baya mu samu darasi kamar yadda annabi ibrahim ya samu darasi a cikin wannan aya Allah ya ce fa khuz arba'atan min at-tayr ka riki tsuntsaye guda hudu ma'ana ka je ka nemo su ma'ana za a yi practical kenan fasuruhunna ilayka malami suka ce fasurhunna ka yayyanka waɗannan tsuntsaye ka cire kai da fukafukai da kafafu ka raba sasannin jikin su ka garwaya su wuri guda ina fata mun fahimta ka yanka wato ka asalin daddatsa sai ka takuda su sa'annan sai ka ƙara kallon su da kyau an fahimta da kyau kuwa shine ma'anan fasurhunna din ai qatti'ahunna yayyanka su wa amiluhunna sannan dan matsa da su gusatar da su nesa da kai dan ka ƙara yi musu kallo na musamman wajma'ahunna sannan sai ka tara su wuri guda ka hada su ka cakuda thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a sannan sai ka wato asalin kasa su kashi hudu kowane kashi sai ka dauka ka dora shi akan dutse ma'ana ka dora wannan kashi akan wancan dutsen wannan kashin ka diba ka sa a wancan dutsen wannan ma ka dora akan wannan ina fata an fahimta yanzu kun ga ga tsuntsaye ya yanka su ya takuda su ba wai an ware fiffiken wannan da gashin wannan a an takuda su ne gaba daya sai aka dawo sai aka ware su ma'ana ba an ware kowanne da kanshi bane kowanne da jikin shi ko a an takuda su ne kawai ma'ana fiadar ƴaƴan kadanya ina fata mun fahimta to bayan ya asalin ware kowanne daga cikin su Allah madaukakin sarki yace fum majal ala kulli jabalin minhunna juz'a sa'annan sai ka dauki kowanne kashi ka dora akan wato asalin wadancan duwatsin ma'ana wasu duwatsu ne da ke kewaye da shi ba wai manyan duwatsu ba duwatsu ne da suke kusa da shi dauka ka dora akan wadancan duwatsin kowanne kashi sun mad'uhunna sa'annan sai ka ja baya sai ka kiraye su ka kirayi kowanne daga cikin su Allah yace ya atina ka sa'aya za su zo gare ka suna gaggawa ai sari'an ma'ana a lokacin da haka ta faru jama'a Annabi Ibrahim yayi duk abinda Allah madaukakin sarki ya umurce shi da ya aikata ya kirayi wadannan tsuntsayen suka taso gare shi suka taho cikin gaggawa haka tana faruwa Allah madaukakin sarki sai yace da Annabi Ibrahim wa alam kuma ka sani da cewa annallaha lallai Allah azizun Allah mabuwayi ne duk abin da yaso yana aikatawa hakimun kuma Allah mai hikima ne cikin dukkan al'amuran shi malamai sun yi sabani game da wani dalili ta sa Annabi Ibrahim ya tambayi Allah madaukakin sarki kaifa tuhil mauta wasu suka ce shakka ce ta kama Annabi Ibrahim game da rayar da matattu wasu malamai haka suka fadi wasu kuma suka ce a'a Annabi Ibrahim wata dabba ya gani a bakin teku dabbobi sun cinye ta tsuntsaye da zakoki duk sun tebi naman ta sai yana mamaki yanzu taya Allah madaukakin sarki zai tayar da wannan sai ya ce to bari ya tambayi Allah ya tambayi ubangijin shi ina fata mun fahimta wannan mas'ala jama'a game da sanadi ko sababin da ta sa Annabi Ibrahim ya tambayi Allah kaifa tuhil mauta wannan ta sa ina so zan dan dakatar da wannan karatun kamar minti 5 ne amfani da minti 5 zuwa minti 10 na karanto mana wasu maganganu da malamai suka yi game da sababin da ta sa Annabi Ibrahim ya tambayi Allah akwai photostat da aka bayar ban sani ba ko ƴan uwa sun samu ban sani ba ko an samu Allah ya kiyaye jama'a gashi zan karanto daga littafin at-tarjihu bis-sunna inda al-mufassirin jam'an wa dirasatan na wani malami mai suna ad-doktor Nasir ibn Muhammad ibn Saleh as-Sa'ir daga shafi na 323 shafi na 323 gashi a cikin mujalladin shi na farko mas'ala ta 34 yace sababu mas'alati Ibrahima rabbahu an yuriyahu kaifa yuhyi al-mauta wani sababi ne ta sa Annabi Ibrahim ya tambayi ubangijin shi yaya ake rayar da matattu bayan malam ya kawo wannan ayar da muka gama karanta ta muka fassara ta sai yace ikhtalafa al-mufassiruna fi sababi mas'alati Ibrahima rabbahu an yuriyahu kaifa yuhyi al-mauta malaman tafsiri sun yi sabani game da wani dalili ne ta sa Allah madaukakin sarki Annabi Ibrahim ya tambaye shi game da yadda ake rayar da matattu alqaulul awwal magana ta farko da malaman tafsiri suka yi suka ce kanat mas'alatuhu zalika rabbahu annahu ra'a dabbatan qad taqassamat hasiba'u wat-tayr aka ce Annabi Ibrahim wata dabba ya gani tsuntsaye da zakoki sun cinye ta ma'ana sun cinye naman ta sun raba gaba daya fasa ala rabbahu an yuriyahu kayfiyata ihya'ihi iyaha sai Annabi Ibrahim ya tambayi ubangijin shi yaya za a tayar da wannan dabba ma a tafarruqi lahamiha fi butuni tayril hawa wa siba'il ard tare da naman wannan dabba wato ya karkasu ya warwasu a cikin wato dabbobi tsuntsaye waɗanda suke yawo a sama da kuma zakoki waɗanda suke yawo a ƙasa ta ya za a yi Allah ka tayar da wannan Allah nuna mun li yara zalika iyanan annabi Ibrahim yayi haka ne dan ya ga yadda Allah zai tayar da wato yadda Allah ke tayar da matattu da idanun shi fayazdada yaqinan bi ru'yatihi zalika iyanan wannan sai ya ƙara mishi yaqini dan ya ga yadda Allah ke tayar da matattu ila ilmihi bihi khabaran ma'ana wannan ya ƙara mishi yaqini akan wato yaqinin da yake da shi na labari da Allah madaukakin sarki ya bashi waɗannan malamai suka ce fa arahu Allahu zalika masalan bima akhbara annahu amarahu bihi sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan asalin wato ya tabbatar da haka wato ga annabi Ibrahim ya tabbatar mishi wato a ayyane abinda ya bashi labari sai ya gani da idanun shi wannan ita ce magana farko da malaman tafsiri suka yi suka ce shine dalilin da ta sa annabi Ibrahim ya tambayi Allah madaukakin sarki daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka yi wannan magana akwai Qatada akwai al-Imam Dhahhak akwai Ibn Juraij sannan akwai Ibn Zayd to wasu malamai kuma sai suka tafi zuwa ga al-qawlu thani ma'ana magana ta biyu daga cikin sabubban da ta sa annabi Ibrahim ya tambayi Allah suka ce anna sababa mas'alatihi rabbahu zalika sababin da ta sa annabi Ibrahim ya tambayi ubangijin shi haka al-munazaratu wal mahajjatu allati jarat bainahu wa bain namrud fi zalika ma'ana wannan munazara muqabala da wannan jayayya wacce ta faru tsakanin shi da wannan bijirarren sarki wannan muqabala da ta faru bayan ta gushe sai annabi Ibrahim ya tambayi ubangijin shi yaya ake tayar da matattu wannan magana daga cikin malamai malam Muhammad ibn Ishaq wato ya tafi zuwa gare ta daga cikin malaman tarihi da tafsiri malai ce al-qawlu thalith magana ta uku wasu suka ce kanat mas'alatuhu zalika rabbahu inda al-busharati allati atathu min Allah bi annahu qad ittakhadhahu khalilan fa sa'ala rabbahu an yuriyahu ajilan min al-alamati lahu ala zalika liyadhma inna qalbuhu bi annahu qad istafahu li nafsihi khalilan wa yakunu zalika lima indahu min al-yaqini mu'ayyidan wasu malamai suka ce wannan ta faru ne saboda abinda Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Ibrahim labari da shi da sauran mutane cewa ya rike shi a matsayin khalil baji dadi wannan sai ta sa annabi Ibrahim ya samu dama tun a nan duniya Allah nuna mun wata alama da za ta ƙara tabbatar min da lallai ka zabe ni a matsayin khalil a cikin wato asalin mutane ma'ana ya nemi Allah ya nuna mishi alama tun a nan duniya shine ajilan ma'ana wa yakunu zalika lima indahu min al-yaqini mu'ayyidan wannan kuma sai ya zama ƙari ne dadin gushi ne na yaqini da kuma karfafa akan abinda Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Ibrahim na labarin yadda ake tayar da matattu wannan magana ta uku daga cikin waɗanda suka tafi zuwa gare ta akwai al-Imam Suddi sannan akwai Sa'idu ibn Jubair magana ta hudu daga cikin maganganun da su malaman suka yi suka ce qala zalika Ibrahim ya faɗa haka ne annabin Allah li'annahu shakka fi qudrati Allah ala ihya'il mauta saboda annabi Ibrahim yayi shakka game da iko da Allah yake da shi akan rayar da matattu ma'ana shakka ce ta kama annabi Ibrahim wa huwa qaul ibn Abbas wannan magana an samu ta daga sahabi Abdullah dan Abbas cikin tabi'ai daga Ata'u ibn Abi Rabah waɗannan sune maganganu guda hudu da malaman tafsiri suka yi jama'a ina fata yanzu mun ji maganganun gaba ɗaya ko malamin yace at-tarjih اختار الطبري أن سبب سؤال إبراهيم عليه السلام هو أنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى الإمام ابن جرير الطبري يا زابي يا كركتا زواغا مغنر ننتهد شوا أي شك النبي إبراهيم يي غمدا واتو إيقوان ألا أكر راير دمتتو ابن جرير ياتك زواغا ونم مغنى ورجح اختياره بالسنة sannan yarin jayar da wannan magana ne saboda sunna mana hadisi yayi amfani da shi ya asalin zabi wannan magana dan ta zama rajiha a gurin shi sauran maganganun kuma su zama wato asalin almarjuha qala rahimahullah kaji abinda al-imam at-tabari yace wa aula hadhihi al-aqwali bi ta'wil al-aya cikin waɗannan maganganu da malamai suka yi maganar da tafi dacewa a fassara wannan ayar da ita ma sahabihi al-khabar an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abinda hadisi ya tabbata da shi daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala annabi yace wa huwa qawluhu ma'ana annahu qawluhu ko ma'ana maganar annabi ita tafi dacewa a fassara wannan ayar da ita yace wa huwa qawluhu maganar annabi ita ce da annabi yace nahanu ahqqu bishakki min ibrahima mu muka fi cancanta da mi shakka fiye da annabi ibrahim kunji ma'anar hadisin a dunkule zamu zo mu ji menene hakikanin ma'anar hadisin sannan zamu zo mu ji wannan tarjihin da al-imam at-tabari yayi cewa shakka annabi ibrahim yayi shin tarjihi ne wanda yake na daidai ko ko wanda yake ba na daidai bane duk zamu zo mu ji insha Allah qala annabi sai karanta wannan ayar yace rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min yace wa anta kuna mas'alatuhu rabbahu ma sa'alahu an yuriyahu min ihya'il mauta li'aridin min ash-shaytani arada fi qalbihi kalladhi dhakarna an ibn zayd alifan malan yace sai ya zama kenan tambayar da annabi ibrahim yayi wa Allah ubangijin shi ne ya nuna mishi yadda ake tayar da matattu sai ya zama wato kamar wato wani abu ne na tunane da shaydan kan bujiro wa bawa da su a cikin zukata suka bujiro wa Ibrahim a cikin zuciyar shi Allah ya sa da ma mun fahimta mana shaydan ne ya saka wa annabi Ibrahim shakka a bisa wannan fassarar sai ya ce kallazi zakarna an ibn zaidin kamar maganar da muka ambata daga wato wancan ibn zaidin din cikin tabi'ai mana waccan magana ta biyu kenan min anna ibrahima lamma ra al-hut alladhi ba'adahu fil barri wa ba'adahu fil bahri qad ta'awarahu dawabul barri wa dawabul bahri wa tayrul hawa al-qashaytanu fi nafsihi mana asa'ad da annabi ibrahim ya ga wannan dabba wato kerkeci da waɗannan tsuntsaye sun cinye ta sai shaydan ya jefa shakka a cikin zuciyar shi fa qala sai a cikin zuciyar shi yace mata yajma'u Allahu hadha min butun ha'ula yaushe Allah zai hada wannan dabba bayan ga namanta a cikin cikin waɗannan dabbobi da suka cinye ta fasa'ala ibrahimu hina idhir rabbahu sai annabi ibrahim ya tambayi ubangijin shi a wannan lokaci an yuriyahu kayfa yuhyil mauta ya yake ta da matattu li yu'ayina dhalika ayanan dan ya gani da idan shi fala yaqdiru ba'da dhalika ash-shaytanu an yulqiya fi qalbihi mithlu alladhi alqa fihi 'inda ru'yatihi ma ra'a min dhalika dan haka kenan sai ya zama shaydan bai da ikon ya ƙara jefa wata shakka a cikin zuciyar shi bayan abinda Allah zai bayyana mishi na yadda yake rayar da matattu ina fata kun fahimta fa qala lahu rabbuhu awalam tu'min yaqulu awalam tusaddiq ya ibrahim bi anni ala dhalika qadir qadir ko eh shin ibrahim baka gazgata bane cewa ni mai iko ne akan haka qala sai yace bala ya rab ya ubangiji na gazgata kai mai iko ne walakin ni sa'altuka an turiyani dhalika liyatma inna qalbi inna ma na tambaye ka haka ne dan zuciyata ta ƙara samun natsuwa da yaqini fala yaqdiru shaytan dan haka shaydan ba zai ƙara samun dama an yulqiya fi qalbi mithla alladhi fa'ala 'inda ru'yati hadha al-hut da haka shaydan ba zai samu iko ya jefa a cikin zuciyata irin abin da ya jefa a sa'ad da naga wannan wato asalin dabba ko kifi ba ina fata kun fahimta wannan shine abinda Ibn Jaririn ya zaba kuma shine abinda wato asalin ya tafi akai dan littafin Ibn Jaririn at-Tabari da ma tsarin da yake bi gurin tafsirin al-Qur'ani idan ya kawo aya sai ya fitar da ma'anar ta ta farko sai ya ambaci daga cikin malaman salaf tun daga sahabbai da tabi'ai su wane ne suka fassara ayar a yadda ya fassara yana yana kawo dalilan su wane ya ce ga dalilin shi wane ya ce ga dalilin shi sannan sai ya tafi zuwa ga wata fassara ta biyu sai ya kawo malaman da suka tafi zuwa gare ta yana yana kawo dalilan su sai ya gama kawo dukkan waɗannan maganganu da waɗanda suka faɗe su da dalilan su daga ƙarshe sai ya ce magana da tafi daidai game da fassara wannan ayar ita ce kaza da kaza da kaza saboda dalili kaza da kaza da kaza ina fata mun fahimci manhajin shi a takeice to Ibnu Jaririn da ya faɗi waɗannan maganganun malamai sai suka ce a'a wannan tarjihin da Ibnu Jaririn yayi ba daidai bane dan annabi Ibrahim ba zai yi annabi annabin Allah irin Ibrahim yayi shakka game da ikon Allah ba to yanzu sai ya zama ya menene ma'anar wancan hadisi da annabi yace nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahima mu muka fi cancanta da mi shakka fiye da annabi Ibrahim sai ya zama to menene ma'anar wannan hadisin kenan idan tarjihin da kabar yayi ba daidai bane Allah ya sa jama'a muna fahimta to dan ka gane hakan malam yace dirasatu tarjih shin wannan tarjihin daidai ne ko ba daidai bane za a yi maka dirasa akan shi malamin yace allazi yadhharu li abinda ni ya bayyana gare ni wallahu a'lam amma dai Allah shike da cikakken ilimi anna tarjiha bis sunnati huna wato rinjayar da wannan magana da al-Imam at-Tabari yayi ta hanyar amfani da wancan hadisi malam yace ala anna sababa su'ali ibrahima alayhi salam cewa sanadiyar da ta sa annabi ibrahim ya tambayi ubangijin shi huwa annahu shakka fi qudrati llahi ala ihya'il mauta cewa wai yayi shakka ne game da iko da Allah yake da shi akan tayar da matattu malam yace tarjihun ghairu sahihin wannan tarjihi ne wanda yake ba ingantacce ba ma'ana ba shine abin da yafi ba وذلك لان الحديث الذي رجح به الطبري حكن تا faru ne saboda ma'ana maganar can ba ita ce daidai ba saboda tarjihin da al-Imam at-Tabari yayi da wannan hadisin hadisin la yuradu bihi hadha al-ma'na ba ma'anar hadisin ba kenan jama'a kun fahimta da kyau kuwa yace li anna hadha al-ma'na yukhalifu al-waqi' saboda ma'anar hadisin ta saba wa abin da yake a sarari menene ma'anar hadisin malai ce falaisa inda rasuli sallallahu alaihi wasallam shakkun fi ihya'il mauta ai annabi bai da shakka game da rayar da matattu ma'anan hadisin sai ya zama kenan mu dinnan muka fi cancanta mi shakka to tunda mu ba mi shakka ba annabi ibrahim ma ba zai shakka ba Allah ya sa jama'a kun fahimci ma'anar hadisin ma'ana mu muka fi cancanta mi shakka ba annabi ibrahim ba to idan mu ba mi shakka ba famin babu aula annabi ibrahim ba zai shakka ba Allah ya sa jama'a kun fahimta yanzu kaga ma'anar hadisin ta fito karara sai ya zamto ba daya take da tarjihin da al-Imam at-Tabari ba kenan ba shakka yayi ba tunda annabi bai shakka ba ibrahim ma min babu aula ba zai shakka ba ina fata mun fahimta malam yace wa innamal ma'ana ma'anar hadisin ta gaskiya ita ce annana idza lam nashuk idan ya zamto mu ba mi shakka ba ma'ana mu manzon Allah kenan jama'a yace to fa ibrahimu aula alla yashukka ibrahim shi yafi cancanta da ba zai shakka ba game da ikon Allah sai yace ai law kana shakku mutafarriqan ila al-anbiya ma'anar hadisin da a ce shakka abu ne mai yuwa game da haƙƙin annabawa sai ce lakuntu ana ahaqqu bihi minhum da ni na fi cancanta da nayi shakka ba annabi ibrahim ba to amma tunda ban yi ba famin babu aula ibrahim ba zai shakka ba game da ikon Allah yace wa kad alimtum anni lam ashuk kun san ni ban yi shakka ba fa'alamu annahu lam yashuk to ku sani shi ma ibrahim bai yi shakka ba ina fata an fahimta dan haka malam sai yace wa ma dama shakku muntafiyan fi haqqina ma'ana idan ya zamto shakka a haƙƙin mu manzon Allah kenan ya zamto korarre abu ne mara yuwa fa huwa fi haqqihi ashaddun tifa'an dan haka sai ya zama a haƙƙin annabi Ibrahim shi yafi kaiwa tsanani a kore shakka game da shi annabi Ibrahim malam yace hadha huwa ma'anal hadith wannan shine ma'anar hadisin kenan ka ga me ya kai zuwa ga tarjihin waccan magana shine kuskuren fahimtar hadisin jama'a mun fahimta da kyau kuwa kun ga daga nan za ku fahimci maganar da muka yi ajiye idan baka fahimci abu ba in ka fassara shi to za a samu matsala sunna sai an fahimce ta kafin a fassara ta to amma yanzu kamar yadda mafi yawanci waɗancan ke kawo shubha yanzu sai a ce ku din nan kun fi Ibn Jarir al-Tabari ilimi game da sanin tafsirin Al-Qur'ani kenan kun fahimci shubhar da waɗannan suke kawowa sai a ce ba ilimi aka fi su ba ba fi su ilimi ba ba fi su tsoron Allah ba ba fi su komi ba innama wata baiwa ce wata falala ce da Allah madaukakin sarki ya asalin gadarwa wasu ƴan baya da kuma alƙawari na Allah da bai yi alƙawarin tsare wani daga kuskure ko mantuwa ba in ba annabawa ba ina fata mun fahimta dan haka wannan tarjihi da al-Imam Tabari yayi tarjihi ne wato ghairu rajihin bal huwa marjuhun ina fata mun fahimta malai ce innama qala zalika annabi ya faɗi wannan hadisi ne tawadu'an minhu saboda kankan da kai da tawalu'u aw min qabli an yu'allimahu Allah bi annahu afdalu min Ibrahim ko kuma Allah ai wato annabi ya faɗa hadisin ne gabanin Allah ya sanar da shi cewa darajar shi da falalar shi sama take da ta annabi Ibrahim ina fata da ma mun fahimta وقد اجيب عن الحديث ايضا باجوبه اخرى منها اكو امسوشي da aka bayar game da hadisin cewa fassara shi da akai har ta kai ga tarjihin cewa shakka ibrahim yayi game da ikon Allah akwai amsoshi da aka baiwa wannan wato asalin fassara da akai amsa ta farko anna ma'anahu ma'anar hadisin ita ce nahnu ashaddu ish ti haka ne ko ishtiyaqan ila ru'yati zalika min ibrahim mana mu annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da shi da al'ummar shi su suka fi wato tsananin bukata da shaukin ganin abinda annabi ibrahim ya bukaci da ya gani ina fata mun fahimta wannan yana daga cikin fassara da aka yi wa hadisin fassara ta biyu ita ce anna sababa hadhal hadith anna al-ayata lamma nazalat qala ba'dun nasi shakka ibrahim sanadin da ta sa annabi ya faɗi wannan hadisin wannan ayar a sa'ad da ta sauka da Allah ya ce wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta sai wasu cikin jama'a cikin sahabbai sai suka ce shakka ibrahim yayi shakka wa lam yashukka nabiyuna shi ko annabi mu muhammad ai bai yi shakka ba fa qala sai annabi ya marmaza ya ce nahnu ahqqu bishakki min ibrahim mu muka fi cancanta wato mu muka fi cancanta mai shakka fiye da annabi ibrahim to idan mu ba mai shakka ba ibrahim ma ba zai yi shakka ba ina fata mun fahimta kaga ture maganar can da sahabban suka fadi kenan ina fata mun fahimta sai ce wa arada ma jaraddil ada fil mukhataba liman arada an yadfa'a an akhar shay'an mana sai annabi ya fadi wannan dan ya kore wata shakka da ake zargin wani yayi ina fata mun fahimta kala ma'ana sai annabi ya fadi yace mahama aratta an taqula huli fulanin faqulhu li ma'ana in dai zaka ce wane yayi shakka to ni ma ka ce ne shakka ma'ana in dai annabi ibrahim yayi shakka to ni ma ne shakka to ban yi shakka ba ibrahim ma bai shakka ba ina fata jama'a muna fahimta da kyau fassara ta uku suka ce arada bi qawlihi nahnu ummatuhu alladhina yajuzu alayhim ash-shak wa ikhrajuhu huwa minhu bidilalati al-isma ma'ana mu al-ummar mu muka fi cancanta mai shakka ba annabi ibrahim ba saboda shi tsararre ne annabi ne Allah ya tsare shi daga shakka musamman cikin kudura ta Allah madaukakin sarki gashi nan mallan yayi ta kawo waɗannan fassarori waɗanda gashi yayi ta kawo su har zuwa can shafin ƙarshe ya kawo wato maganganun da wato suke ishara zuwa ga waccan fassara da al-Imam Tabari yayi kuma ya bada amsar waɗannan fassarori wanda gashi duk ya kawo malaman da suka tafi akan wannan fassara wacce shi malamin ya zabe ta ba fassarar al-Imam Tabari ba gashi yace daga cikin su akwai al-Imam Zajjaj sannan akwai al-Imam Al-Wahidi akwai Ibn Athiyya sannan ita ce maganar jumhurin malamai kamar yadda shi ya danganta zuwa gare su akwai Abul Muzaffar As-Sam'ani, akwai Al-Imam Al-Baghawi, akwai Al-Imam Ar-Razi, da Qurtubi, da Ibn Juzayyin, da Ibn Kathirin, da Al-Imam Ash-Shawkani, da Al-Imam Al-Alusi, da Ibn Uthaymeen, dukkansu a cikin littafansu, gashi nan duk a ƙasa malin yayi ishara. Ina fata mun fahimta. Daga ƙarshe malin ya kawo wani hadisi wanda za a ƙara ƙarfafar wannan fassara da shi malamin ya asalin karkata zuwa ga wato cewa ita ce fassarar da ta dace da wannan ayar. Ita ce Annabi Ibrahim ya tambayi Allah ne dan ya samu yaqini akan wanda yake da shi. Imanin shi ya ƙaru akan wanda yake da shi, kamar yadda gashi ishara zuwa ga hadisin yake cewa Annabi ya ce laysal khabaru kal muayanati. Laysa al-khabaru kal muayana. Gashi ya kawo hadisi ne ingantacce da Imam Ahmad ya fitar, da Ibn Abi Hatim a cikin tafsiri, da Abu Abdullah al-Hakim a cikin al-Mustadrak al-Sahihain, daga sahabi Abdullah dan Abbas, gashi yayi ishara zuwa ga cewa Hakim ya inganta hadisin, haka al-Imam Adh-Dhahabi ya dace da abinda al-Imam al-Hakim ya fadi. Al-Imam Al-Albani ya inganta hadisin a cikin littafin shi Sahihul Jami', da kuma littafin shi mai suna Mishkatul Masabih, gashi nan da rakam din da wato asalin shafuffukan. A takaice jama'a, wannan aya ba tana cewa Annabi Ibrahim yayi shakka bane. Ina fata an fahimta. Inna ma sa'ala rabbahu liyazdada imanan ma'a imanihi. To darussan da zamu koya a cikin wannan aya jama'a, wannan aya a takaice tana tabbatar da lallai bayan mutuwa akwai tayarwa, wanda ita ce alakar wannan ayar da wacce take kafin ita, ma'ana ayoyi biyu kafin wannan ayar. Sannan wannan ayar tana tabbatar da ziyadatul imani wa nuqsanihi. Imani yana karuwa, imani yana raguwa. Wannan shine manhaji da mazhabin ahlus sunna game da aqida akan imani. Dan haka murji'a su ne suke cewa imani iri ɗaya ne. Imani baya ƙaruwa, imani baya raguwa. Imanin malami ɗaya yake da na mabiyi, imanin annabi, annabawa imanin su ɗaya yake da na sauran mabiyansu. Wannan su ne murji'a jama'a. Mu a aqidar mu ahlus sunna, imani na ƙaruwa, imani yana raguwa. Yana ƙaruwa da ƙaruwar ayyuka nagari, yana raguwa da raguwar ayyuka na gari ko kusantar ayyuka na sabon Allah. Ina fata mun fahimta. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Ina fata mun fahimta. Ka karanta ayoyin Al-Qur'ani duk zaka ji haka. Allah madaukakin sarki yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Kaga imani na karuwa. Ina fata mun fahimta. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا كادوا أن آياتنا تبتر دا imani yana karuwa, imani yana raguwa. Imani ba wato wani abu bane tsayayye haka wanda bai gaba bai baya. Ina fata mun fahimta. Ka karanta hadisin Bukhari da Muslim. Al-Imam Al-Baghawi Abu Mas'ud ya ruwaita hadisin da isnadi ingantacce a cikin Sharh Sunnah, hadisin da Annabi yake cewa al-imanu bid'un wa 60 shu'ba wa fi riwaya wa 70 shu'ba. Annabi yake fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al iman. Wannan yana nuni akan imani mataki mataki ne. Wani yafi wani imani, kamar yadda wani yafi wani ayyukan da'a, to haka wani yafi wani imani. Yadda a gurin ayyuka da yaqini game da Allah wani yafi wani, to haka gurin imani ma na wani yafi wani. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Sai Allah madaukakin sarki ya fadi a aya ta 261 yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Na'am.
Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
الله مدوكاكين سركيتي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don ɗaukaka kalmar Allah cikin abin da yake da'a ga Allah, basu ɓoye ba, basu taskance ba, basu yi wa addinin Allah da bayin Allah rowa ba. Allah ya ce ka masali habbatin, kamar ƙwaya ne, ma'ana misalin abin da suke ciyarwa. An fahimta da kyau jama'a? Malamai suka ce ai akwai takdirul mahrufi a gurin, ai masalul ladina yunfiquna, ai masalu nafaqatil ladina yunfiquna, misalin ciyarwar waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu cikin da'a ga Allah. Ka masali habbatin, kamar ƙwaya ce ta hatsi. Ai masalu nafaqatihim, misalin ciyarwarsu da sadakarsu kamar ƙwaya ce ta hatsi. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, ma'ana ƙwayar da aka shuka ta aka dasa ta a cikin ƙasa. Ambatat sab'a sanabila, sai ta tsirar da wato zangarniya guda bakwai. Ƙwaya ce ɗaya da aka dasa ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai. Fi kulli sumbulatin, a jikin kowace zangarniya guda bakwai ɗin nan akwai mi'atu habba, akwai ƙwaya irin wacce aka binne a ƙasa guda 100. Yanzu ƙwaya nawa kenan in an hada su gaba daya? Ma'ana yanzu ƙwaya daya ta wayi gari ta zama ƙwaya 700. Ma'ana wannan misali ne na waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah cikin da'a ga Allah madaukakin sarki. Zaka bayar saboda Allah da ikhlasi, baka boye ba, baka yi rowa ba, baka yi gori ga waɗanda ka ba ba, kuma ka taimaki addinin Allah, to kwatankwacin abin da za ka bayar yadda Allah zai ninka maka, to kwatankwacin kamar ƙwaya ne da za a binne a ƙasa ta haifar da ƙwaya guda 700. A sa'ad da ka bayar da wannan sadaka, a sa'ad da ka taimaki addini, sa'ad da ka ciyar da bayin Allah, a wannan lokaci Allah madaukakin sarki sai ya ninka maka ladan wannan abin da ka ciyar ninki 700. Shine misalin da Allah madaukakin sarki yayi. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Dan haka duk wanda ya ciyar Allah madaukakin sarki zai ninka mishi. Malam Ibnu Kasirin yake cewa wa hadhal mathal, kaga wannan misalin, ablaghu fi nufus min dhikri adadi 700, wannan wato asalin misali ya fi kaiwa matuƙa da shiga zuciya game da fiye da a ce wato Allah zai ninka maka 700. Yanzu ai sai da muka yi lissafi muka gano ninki 700 ne. Jama'a mun fahimta da kyau? Maimakon a ce wanda ya ciyar Allah zai ninka mishi so 700, a'a sai da aka yi wani lissafi, kamar ƙwaya ce ka dasa ta fitar da zangarniya 7, a jikin kowanne akwai ƙwaya 100, to wannan ya fi kaiwa matuƙa dan ka gane ladan yana da girma a gurin Allah. Ina fata mun fahimta. Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana ninninka lada fiye da guda 700 ga wanda ya so, ko kuma Allah yana ninninkawa zuwa 700 ga wanda ya so. Ina fata mun fahimta. Ma'ana ka bada, ka ciyar, ka ɗebi dukiyarka, ka gina addini, ka taimaki marayu, ka ciyar da mabukata, to Allah madaukakin sarki zai ninka maka zuwa 700, ko kuma zai ninninka maka fiye da 700 da gwargwadon irin ikhlasi da ke tare da kai a sa'ad da ka ɗauki wannan dukiya ka bayar. Ina fata mun fahimta. Yanayin ikhlasinka, to yanayin ninninkawan da Allah zai maka, kayi saboda Allah, to Allah zai ninninka maka. Yaya ƙarfin ikhlasinka? A'a kayi ne dan a ce kayi, kayi ne dan kai gori, to ba wai lada tukuna ake jira a baka ba tukuna. Yanzu ka ɓata ayyukanka, kayi asara a ranar alƙiyama, kuma zaka ga mugun sakamako na irin aikin da ka aikata. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah ya ce wallahu wasi'un alim, Allah madaukakin sarki wasi'un, mai yalwar falala ne, falalar Allah mai faɗi ce. alimun kuma Allah masani ne game da abin da ke cikin zukata a sa'ar da kuke dibar dukiya kuke bayarwa Allah ya sani kun yi dan shi sai ya ninninka muku kun yi dan ayaba muku to Allah ba zai ba ku lada akai ba malamai suka ce wa qad waradati sunna hadisai sun zo ingantattu bi tad'ifil hasanati ila 700 du'ifin game da cewa duk wanda ya aikata kyakkyawa Allah zai ninninka mishi wannan kyakkyawa zuwa ninki 700 ma'ana ba aya ce kadai ta zo da wannan ambaton ba hadisai ma sun zo akan haka fa fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi yazo a cikin bukhari da muslim daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda qala abu hurairah yace kullu amali ibn adama yudha'afu alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 du'ifin annabi yace dukkan ayyukan dan adam ana ninninka mishi kyawawan su zuwa ninki 10 irin su zuwa ninki 700 ila 700 du'ifin zuwa ninki 700 yanzu kaga wannan hadisi ya kara bayyana mana cewa ashe dukkan aiki kyakkyawa da kai matukar kai ikhlasi ka kyautata niyya musamman ciyarwa to Allah madaukakin sarki zai ninninka maka har zuwa ninki 700 ina fata an fahimta to sannan al-Imam Muslim da al-Imam An-Nasa'i surwaye hadisi daga sahabi Abu Mas'ud al-Ansari wannan sahabi yake cewa ja'a rajulun binaqatin makhthumatin wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da wata dabba mana yazo da wata raquma makhthumatin raqumar da wato take sanye wato ana tana sanye da linzamin ta da wato sirdinta da komi yazo da ita gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai yace hadhihi fi sabilillah ta manzon Allah ga wannan raquma na bayar da ita da sirdinta da linzamin ta da komi na ba Allah na bayar saboda Allah fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace da shi هذه لك بها يوم القيامه 700 ناقه مخطومه النبي yace kaga wannan to Allah zai musanya maka ita zai baka raquma 700 a ranar alqiyama madadin wannan raqumar da ka bayar na lahira irin waɗannan da ka bayar yadda ka bayar da su da sirdi haka Allah madaukakin sarki zai baka su a ranar alqiyama da sirdin su da wato asalin shimfudar su ina fata mun fahimta yanzu kaga wannan hadisi da wannan ayar jama'a suna ƙara kwadaitar da mu musulmi game da falalar ciyarwa lalle ne jama'a musulmi mu dage da ciyarwa mu rika fitar da dukiyoyin mu muna taimakon addinin Allah madaukakin sarki kada mu zama marowata ga addini dan wannan dukiyar da kake ganin kana boyewa kana taskance ta kana jiran ka tara ma ƴaƴanka kada ka mutu wato asalin su ta gayyara kana ta bude account da sunayen su kana gina gidaje da sunayen su kana ta kaza da sunayen su wannan dukiyar kana mutuwa to yanzu ba taka bace kuma ba ada tabbas din ƴaƴan za su iya tsare maka wannan dukiyar ba ada tabbas din za su iya gudanar da dukiyar yadda ya dace saboda basu san zafin ta ba su suka tara ta ba za su iya sharholiyar su kana can kwance a cikin kabari ka tara dukiyar baka ci ba baka yi wa addinin Allah hidima ba baka taimaki bayin Allah ba ka kwanta ka mutu sai a fantsama dukiyar shikenan dukiyar ta kare tarihi shikenan sai wanzar da kai cewa ka taba zama mai kudi amma baka taba taimakon addinin Allah ba akwai wani yake ba malal labari yake bada wannan labari yake cewa yayi lokacin da yana yawo da jaka idan kudin da ke cikin jakar suka wato asalin kai miliyan 10 to hankalin shi sai ya tashi ma'ana yanzu kudi sun dauko karewa kenan miliyan 10 jama'a ba a naira yake kashe kudi ba ma'ana ba a naira yake canza kudin ba ma'ana yadda yake yawo da su yace amma yanzu kudin sun kare ga rayuwar ta bashi mana bai mutu mana ba wai ya mutu ya bar kudin bane ga rayuwar ta bashi kuma kudin sun kare yace ya samu damar da zai iya gina manya manyan makarantu irin waɗannan guda goma amma ko kwaya ko aji ɗaya bai gina ba jama'a bai mutu ba kudin suka kare akwai wanda na sani jama'a mai kudi mai kudin gaske ne ba wasu shekaru bane masu dadewa mana ba wasu shekaru bane masu abin wallahi mai kudin gaske ne jama'a amma yanzu idan ya sanya slippers wallahi sai ta danne sai diddigen shi ya bayyana a ƙasa kai saboda tsabar talauci da a yanzu din nan yake ciki ta kai ga akwai masallacin da ya taba ginawa a da sa'ad da yake da kuɗi talauci da ya matsa mishi sai da ya tafi ya daga masallacin zai siyar sai da ya daga masallacin zai siyar aka dan hada mishi 10,000 ko wani abu makamancin wannan shikenan sai ya tafi dama talauci ne dame shi amma da yana da kuɗi kuɗin tsiya jama'a dan haka masu kuɗi ku daina boye kuɗi ba wayau bane kace kai ka boye kuɗi ƴaƴanka ba za su ta gayyara ba wannan ba wayau bane iyaye nawa suka kwanta suka mutu suka bar ƴaƴansu da kuɗi yanzu ƴaƴan suna nan ya ta kaffafunan nas suna bin mutane a taimake su suna bin office office da abokan iyayensu ƴaƴa nawa ne haka ta faru da su ka zama nagari ka taimaki Allah ta hanyar taimakon addinin shi da bayin shi Allah zai tsare ma amanar ƴaƴanka ba ta hanyar gina gidaje ba gidajen haya kana bada gidajen haya kana ganin kai mai wayau ne kana ganin ba za su ta gayyara ba in ma ka kwanta ka mutu ai ga gidaje nawa ne suka mutu suka bar gidaje masu yawa yanzu gidajen babu ko kwaya ɗaya an daga an siyar da gonaki da filaye da kadarori yanzu babu ko ɗaya ƴaƴan sun watsa dukiyar sun koma suna ashararanci da shaye-shaye in ba haka ba fa ƴan uwa sai su danne dukiyar shikenan kai kuma ka sha wahalar banza baka taimaki addinin Allah ba balle Allah ya tsare maka amanar ƴaƴanka bayan ka mutu dan haka babu wata security da zaka baiwa ƴaƴanka koda bayan baka nan wannan bariya din wannan wato tsariyar ta ci gaba da kasantuwa tare da su a yanzu da kake raye sai ka zama mutumin kirki ka taimaki addinin Allah ka taimaki bayin Allah wannan shi zai sa ka mutu ƴaƴanka sun girma ba su yi wayau ba ba su mallaki hankalin kansu ba Allah zai tsare su Allah ba zai ci amanarka ba ku tuna da waccan kissar ta cikin suratul kahfi da muka karanta kimanin kwanaki 3 ko kwanaki 4 baya Allah da ya tsare wannan taska ta dukiyar wannan wato asalin marayu wani dalili ta sa Allah madaukakin sarki ya bayyana tsare wannan taskar cewa yi wa kana abuhuma saliha iyayensu mutanen kirki ne nagari ne masu biyayyar Allah ne Allah sai ya rayar da wasu ya tayar da wasu su yi wa ƴaƴan hidima su kula musu da dukiyarsu dan haka ba wayau bane kana tattalar ma ƴaƴanka dukiya gudun wai kada ka mutu su tozarta ba wayau bane ka zama nagari ka taimaki addinin Allah Allah zai tsare ma amanar ƴaƴanka Allah sai ya tayar da wasu ya saka musu kaunar ƴaƴanka sai sun ma ƴaƴanka hidima ba za su bar ƴaƴanka su lalace ba cikin ƴan uwa akwai wani da ya faɗi wata magana jama'a babu laifi na hikaici wannan magana saboda alkhairi ce yake cewa iyali da ƴaƴa da dalibai da malam albani ya mutu ya bari Allah ba zai taba cin amanar shi ta hanyar ya watsa su ba saboda ya taimaki addinin Allah ya taimaki bayin Allah Allah kuma ba zai ci amanar shi ba har yayi wata magana yake cewa kai koda za a ɗebe su a aje su a tsakiyar kasuwa Allah sai ya koro wani ya kula da amanar su saboda ubansu ya kula da amanar Allah da haka jama'a wallahi tallahi ba wayau bane kai ta boyewa ba wayau bane babu abinda zai karu wannan duciyar taka wallahi sai asara ku tuna da hadisin cin da na ambata mana tun a karatu tukan baya annabi yana cewa a kullun rana idan gari ya waye ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa wa malakani yanzilan babu wani yini da wato asalin mutane za su waye gari face sai an samu mala'iku biyu suna soka daga wurin Allah fa yaqulu ahaduhuma daya daga cikin su yace Allahumma a'zi mumsikan khalafan wa a'zi mumsikan talafan wannan mai rowa wanda ya ki taimakon addini yaki kaza Allah a bashi asara kaji asara ake baka dan haka masu kudi ku fito da dukiyar ku ku taimaki addinin Allah ana rowa ga addini jama'a ana rowa ga addini kowa ya je ya kalli masallacin da yake zuwa yana salla yana bautar Allah ka je ka kalli islamiyar anguwar ku ka taba taimakon addinin Allah da dukiyar ka ka taba taimakon bayan Allah suwa da suwa ka taimaka me ka taba yi wa Allah ka je ka tambaye kanka da dukiyar ka zaka gyara gurin kwanciyar ka zaka gyara gidanka zaka yi amma kuma wurin ibada wannan ko oho zaka ci abinci ka koshi amma ƴan uwanka bayan Allah ba zaka ci da su ba akwai alamar rashin imani dan haka jama'a masu kudi su fito da kudi ku fito da kudi ku taimaki addinin Allah taimakon addini ba zai sa kai talauci ba sai dai Allah ya kara ma wadatar zuci sai dai Allah ya buda ma cikin arzikinka ya baka kyakkyawa a duniya lahira ya baka kyakkyawa dan haka jama'a mu fito da kudi mu taimaki addini mu fito da kudi mu daina rowa ga addini jama'a ana rowa ga addini musamman musulmi kuma idan ma mutum yayi karfin hali ya dauka ya baka abinda bai kai ya komo ba ko ya gina abinda bai kai ya komo ba sai ka ji yana tayawo yana yayatawa to za ku zo ku ji ayoyin gaba da zamu karanta suna tsoratar da musulmi ne game da wato kai sadaka kaciyar kuma sai ka biyo baya da gori da wato asalin wato cutarwa da bada labari da yadawa da kaza da kaza wannan yana rusa ayyukan alkhairi ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yana daga cikin darussa da wannan aya take dauke da su jama'a malamai suka ce fa fi hadhihi alayati bayanu misalin li sharafin nafaqa fi sabilillah wannan ayar tana karantar da mu falala da daukakar ciyarwa dan daukaka kalmar Allah wata haribu ala zalik kuma wannan aya tana yi mana bayani game da lallai musulmi su kwadaitu lallai musulmi su zabura game da dibar dukiyar su asalin bayar da ita fi sabilillah malamai suka ce fa fi qaulihi fadin Allah da yace wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah na ninnin kalada ga wanda ya so wasu malamai suka ce wannan wato taukidi ne bayani ne ga abin da ya gabata na cewa Allah yana ninka ladan da kai wato aikin alkhairi zuwa ninki 700 ba wai ninkawa ne sama da 700 ba wasu suka ce a ana ninkawa sama da 700 kuma wannan magana jama'a ita ce daidai saboda hadisi da ya tabbata asalin shi a cikin sahihu muslim tirmidhi da nasa'i da ibnu majah surwaye shi daga jam'un min as-sahaba cikin su akwai mu'adh ibn jabalin akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan amru dan as akwai abu mas'udin al-ansari dukkan su suka ruwaici wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man arsala bi nafaqatin fi sabilillah duk wanda ya debi dukiya ya aika da ita dan a taimaki addinin Allah wa aqama fi baitihi amma sai ya zauna a gida saboda wani uzuri falahu bi kulli dirhamin sab'u mi'atin to kowane dirhami guda kowace naira guda za a ninka mishi ita so 700 wa man ghaza bi nafsihi fi sabilillah duk wanda ya tafi yayyaki da kanshi dan daukaka kalmar Allah wa anfaqa fi wajhihi kuma ya debi dukiya ya ciyar dan daukaka kalmar Allah kaga ya debi dukiya ya bayar ya fita an yi jihadi da shi ina fata mun fahimta annabi ya ce falahu li kulli dirhamin sab'u mi'ati alfi dirhamin kowane dirhami za a ninka mishi so wato asalin 100,000 kaga maimakon 700 kaga ya karu akan 700 so dubu dari kenan ina fata mun fahimta kaga yudaifu liman yasha'u kenan Allah na ninninkawa sama da 700 ga wanda yaso kaga wannan hadisi yadullu alaihi kenan ina fata da ma mun fahimta to sanin daga ƙarshe wannan hadisi kamar yadda malamai suke tattaunawa suka ce wa fi ha fadlu ittikhadhi az-zar'i min a'la al-hiraf allati yattakhidhuha an-nas wannan hadisi yana ƙara bayyana mana falalar wato noma falalar sana'ar noma ina fata mun fahimta dan ku kalli yadda Allah ya buga misalin yadda ciyarwa saboda Allah ke ninkuwa Allah sai ya buga misali da noma da abinda ake shukawa a ƙarƙashin ƙasa jama'a mun fahimta da kyau kuwa malamai suka ce wannan ayar dalili ne akan noma na da falala amma dai daga kadan daga cikin hadisi da ke ƙara tabbatar da falalar noma al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaita hadisi daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda Anas yace anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ma min muslimin yaghrisu gharsan babu wani musulmi da zai dasa wani abu na shukawa ma'ana ya shuka wani abu aw yazra'u zar'an ko ya shuka wani abu can ya dasa wani abu na bishiya ko makamancin haka aw yazra'u zar'an ko ya shuka wani abu na hatsi ko kayan masarufi ko kayan marmari fa ya'kulu minhu tayrun sai a samu wato asalin tsuntsaye sun ci daga abin nan da ya noma aw insanun ko ɗan adam aw bahimatun ko sauran dabbobi illa kana lahu bihi sadaqa bace sai an rubuta mishi ladan sadaka yanzu kai da zakai noma da kake noma buhu 50 ko 20 ko 100 ko sama da haka ko ƙasa da haka ka san adadin tsuntsayen da ke ci daga abin da ka noma baka sani ba to adadin tsuntsayen da suka ci duk tsuntsun da ya ci za a rubuta maka ladan sadaka ɗan adam in suka ci ladan sadaka duk wata dabba in ta ci ladan sadaka ashe kaga noma yana da falala jama'a ina fata jama'a mun fahimta a wani hadisi ma da Imam Ahmad ya ruwaito annabi yake cewa in qamat ala ahadikumul qiyama annabi yace koda kiyama za ta tsayu akan ɗaya daga cikin ku ma'ana ga kiyama kana hangenta daga nesa tana tahowa tana cin gari kaza tana tahowa an fahimta da kyau annabi yace wa fi yadi ahadikum fasilatun sai zamto a hannun ɗaya daga cikin ku akwai wani iri ko wata kwaya annabi yace falyagrisaha to ya dasa ta ya shuka ta kan kiyama ta karaso ta cinye su gaba daya wannan hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya ruwaice shi kaga wannan hadisi yana ƙara bayyana mana falalar noma jama'a arziki yana cikin noma dan noma shine asalin arzikin kasar mu Najeriya da shi aka gina wannan ƙasa da kake ji mai suna Najeriya duk wani abu da kake gani na arziki a yau to asalin shi noma ne da haka jama'a mu koma zuwa ga asalin mu kada mu bari wato asalin tunanin man fetur da kaza ta sa kokwalan mu su mutu mu kasa tashi wato mu harraka jama'a mu noma abinda zamu iya rike kanmu da shi mu rike wato asalin yankin mu ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a lamban hadisi na 2320 Muslim a lamban hadisi na 1553 jama'a ga karatu yayi karatu ana yin ishara lokaci yayi zamu kwana anan insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 262 mu ne makowa fatan alkhairi Allah ya mayar da kowa gidan shi lafiya abubuwan da muka fadi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure Allah ka yafe mana muna addu'a ta musamman ga wato babban malamin mu Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad al-Awwal Albani Allah ka gafarta mushi Allah ka yafe mishi kusakuran shi shi da iyalan shi Allah ka amintar da su firgicin alkiyama da azabar kabari muna roƙonka ya Allah ka hada shi da annabawanka da manzanninka ya Allah ka dauke shi shi da iyalin shi ka saka su a cikin aljanna muna addu'a ta musamman ga dukkan musulmi waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau Allah ka gafarta musu mu da muke raye in ta mu tazo Allah ka yafe mana Allah ka karbi rayukan mu muna musulmi muna addu'a ta musamman akwai wani dan uwa da Allah madaukakin sarki ya mishi rasuwa a jiya da haka ɗan uwa a taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mishi ya gafarta mishi muna fadin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka